الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiyata tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sace kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na Musdalahul Hadith a cikin littafinmu mai albarka littafin Al-Manzumatul Bayquniya fi Ilmil Hadith a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin baiti na 13 fadar malam da yace mu ana anunka an sa'idin an karam wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon baiti na 14 na'am
bismillahirrahmanirrahim wa kullu ma qallat rijaluhu ala wadduhu dhaka alladhi qad nazala wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat wa kullu gharibun ma rawa wa kullu gharibun ma rawa rawin faqat wa kullu ma lam yatasil bi hali sanaduhu manqadi'u al-awsali والمعضل الساقط منه حسنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط لشيخ أو أن ينقل عمن فوقه بعن وعن والثاني لا يسقطه لكن يسف أوصافه بما به لا ينعرف
نعم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بأن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف ما الله سبحانه وتعالى يتقن صدرهما وفينا ذانونا anwa'u ulumil hadith wato nau'i na ilimin hadisi a wanda ya gabata karatu mun kwana a ƙarƙashin abin da ya shafi al hadith alladhi fihi rajulun lam yusamma wato hadithin da ya zama to a cikin sa akwai mutumin da ba ambaci sunan shi ba ya zo shi mubaham to ana ce da shi wannan hadithin ne wanda yake mubaham to shi ma mubaham min aqsami al ahadith al da'ifa wato saboda rashin sanin wannan wanda yake cikin wannan isnadin shin mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane shin yana da riwaya daga wane ko baya da riwaya daga wane to wannan ta sa wannan hadisi ya zama to ya tashi daga aiki to shine kuma zai tashi akan abin da ya shafi al isnadul ali da kuma al isnadu an nazil shine yace wa kullu ma qallati rijaluhu ala dukkan isnadin da ya zamanto dukkan hadisin da ya zamanto adadin mazajin da suka rawaito wannan hadisin adadin mazajin da suke tsakankanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu da shi wannan rawi din da shi mai littafin ya zamanto ɗan kaɗan ne to ala ya ɗaukaka wannan isnadin ma'ana ana ce da shi al isnadul ali الاسناد العالي علو الاسناد واتو كشي بيشي علو الاسناد وانا شيني وانا ما لن يأمبتا نفرقو شيني اذا منتو انسى معدد الرجال قلة عدد الرجال كالانتين عدد ماذا جند سكيت اكن كان ما لميمي رواية زوا قماء ايكي عليه الصلاة والسلام اذا منتو حنيا وتم بيهوش متون اوكوبا aga cewa akwai thulathiyat cikin Bukhari akwai rubaiyat akwai khumasiyat akwai sudasiyat wato thulathiyat na al-Imam al-Bukhari shine hadithin da ya zamanto tsakankanin al-Imam al-Bukhari da ma'aiki alaihi salatu wassalamu mutum uku ne shine ake ce da shi sulasiyat irin hadithin Muhammad ibn Kathir al-Abdi to wani lokacin yana rawaitowa daga Yazid ibn Abi Ubaid shi kuma Yazid ya rawaito daga Salama ibn al-Akwai wato Salama ibn al-Akwai ko yana daga cikin sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ana ce da shi sulasiyat to dukkan hadisin da ya zamanto qallatir rijaluhu ma'ana wa kullu hadisin qallatir rijaluhu dukkan hadisin da ya zamanto madajin isnadin shi sun zamanto ɗan kadan ne ba su da yawa ala to wannan hadisin ya zamanto ana ce da shi al isnadul ali hadisin ne wanda yake mai isnadi madaukaki saboda al isnadul ali yana ɗaya daga cikin hadisai waɗanda ake kyautata zaton wannan hadisin ne mai inganci musamman idan ya zamanto waɗanda suka rawaito shi thiqat ne zai iya yiwa wannan hanya din da aka janyo ta zuwa ga shi wannan malami yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa tabbas haka ne ko shakka babu saboda idan ya zamanto idza qallal adadu qalla ihtimalul khata'i kamar yanda malamai suke cewa idan adadi na rijal ya zamanto yayi kadan ya zamanto dan kadan ne to ihtimalul khata'i shi ma sai ya zamanto yayi kadan amma duk lokacin da ya zamanto labari yana kara madaje to yana kara fadi ne a duk lokacin da ya zamanto hanya an same ta madaje sama da biyar madaje sama da shida tsakankanin rawi wanda yake mai littafi da ma'aiki alaihi salatu wassalamu an samu sama da mutum shida ko mutum shida ko mutum biyar to wannan sai ya zamanto an samu kasura ihtimalul khata'i saboda zai iya yawa kuskure ya faru daga wajen wani ko daga wajen wani inda daga mutum uku ne muke tunani in ba wani bane to wani ne ko wani to sai ya zamanto yanzu daga mutum biyar ne ko mutum shida an gane da kyau wadidduhu to kishiyar al-isnadul ali shine zaka allazi qad nazala wancan wanda ya zamanto isnadin yayi kasa ya zamanto an samu kasura rijaluhu ma'ana wa kullu ma qallat rijaluhu ala to kullu ma kasurat rijaluhu nazala wato dukkan hadisin da ya zamanto rijal din isnad din ya zamanto sun yawa an samu mutum biyar ko mutum shida ko ya zamanto yayi kasa sosai sama da mutum takwas to nazala nade nazala to hakika wannan isnadin sai a ce da shi al isnadun nazil wato isnadin da ya sauka kasa to inda a ce wancan isnadin duka ruwatuhu thiqat wannan dukkanin su ruwatuhu thiqat amma sai ya zamanto kowanne daga cikin su yanda za a wasafa wancan da dukkan ruwatuhu thiqat haka za a wasafa wannan mai mutum goma ruwatuhu thiqat to wancan yafi sama da wannan amma in ya zamanto shi wancan ruwatuhu ghairu thiqatin mai mutum uku amma shi kuma wannan mai mutum takwas duka ruwatuhu thiqat to wannan shine shi ma za a fifita wannan annazil din akan wancan al-isnadul ali din saboda uluwul sanad ko uluwul sifa akwai uluwul sifa da ake dora da ita shine madajan wani irin zubi aka musu a can a wancan hadisin wanda suke kusa da annabi wani irin zubi aka musu da wane ne da wane ne da wane ne a wannan wanda ya zamanto an samu tazara tsakankanin shi rawi din da annabi da wane ne da wane ne da wane ne a ciki wannan shi za a kalla an gane da kyau wama adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin wama adaftahu ila al-ashab wato dukkan abin da ka jingina shi zuwa ga sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam min qawlin wa fi'lin na magana ko aiki kace abubakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce kaza wa fi'lin ko kace abubakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya aikata kaza fa huwa mawqufun zukin to na hadisi ne mawqufi zukin wato ulima bihi wato an san da wannan cewa hadisi ne mawqufi an gane ku ma'ana dukkan hadisi dukkan maganar da zaka jingina ta zuwa ga sahabi kace sahabi ne ya faɗi wannan maganar misali karatun mu na gobe insha Allah cikin riyadus salihina shine urqubu muhammadan fi ahli baitihi Abubakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ku mutunta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin girmama iyalan gidan shi. To wannan magana ce ta Abubakar. Allah ta'ala ya kare yadda da shi. To wannan za a ce da shi hadithun mawqufun. Wato hadithin ne wanda yake abin tsaidawa akan Abubakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Shine al hadithul mawquf shine qaulus sahabi ko fi'lus sahabi. Kamar yanda aje mu yi magana akan al hadithul marfu ni magana akan alhadithul maqdu to sai kuma alhadithul mawquf shine wannan saboda dama kashi uku ne dan aka ce alhadithul marfu shine hadisin da aka jingina shi zuwa ga ma'aiki go to alhadithul mawquf ko shine abinda sahabi ya fada ko ya aikata to alhadithul maqdu shine abinda tabi'i ko na ƙasa da tabi'i ya fada wannan ana ce da shi alhadithul maqdu an gane da kyau na'am ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط ومرسل تو حديث مرسل كو حديث da ake ce da shi da hadithun mursal hadisi ne mursali wannan shine minhu as-sahabi saqat wanda shine hadithin da as-sahabi sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saqata ya fadi minhu daga cikin rijalul isnad din ya zamanto an shafe sahabi babu sahabi a ciki kawai kace aka ji an ce sa'id ibn al-musayyab Allah ta'ala jikan sa da rahama yace ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kaza to wannan hadisin ne mursal saboda sa'id ibn al-musayyab ba sahabi bane irin su al-hasan al-basri su ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace kaza wannan hadisin ne mursal irin su Abdullah ibn Dinar wanda da zuma karanta hadisin shi da shi da Abdullah da Umar saboda dalibin Abdullah da Umar ne to Abdullah ibn Dinar yace ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kaza shi ma hadisin shi wannan mursal ne Nafi maula Abdullah ibn Umar yace shi ma ma'aiki yace kaza wannan shi ma hadisin ne mursal Salim dan Abdullah da Umar yace ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kaza shi ma hadisin shi mursal ne da sauransu da yawa kawai duk tabi'i idan ya rawaito hadisi yace ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kuma aka shafe wannan sahabi din ba sahabi cikin hadisin ya zamanto wanda yace annabi yace kaza tabi'i ne to wannan shine ake ce da shi alhadithul mursal wanda aka saka shi shine dama almutallaq an gane ko almursal ma'ana almutallaq allazi udlika wanda aka saka shi wannan shine abin da ake cewa mursal المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سقط راو كدح كو أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر نعم شينة مرسلي كنن شينة حديث دا تابعي ذي جمائكي عليه الصلاة والسلام ياتي كذا duk inda ganshi wannan hadisi ne mursal wa mursalun minhu as-sahabi saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wa qul wato ka fada da babbal murya kace wannan hadisi ne garibi game da abin da ya shafi al-hadithul gharib wato bakon hadisi shine ma rawa rawin faqat hadisin da ya zamanto mutun ɗaya ne tal daga cikin marwayata suka rawaito shi sali daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ace wannan hadisin ba a same shi ba ta hanya ingantacciya sai ta hanya guda ɗaya tal wane ne kadai daga cikin sahabbai rawaito shi misali hadisin innamal a'malu binniyat hadisin ne wanda Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi shi kadai rawaito shi daga cikin sahabbai ba wani nabiyin shi duk wata hanya wanda ba ta Umar dan Khattab ba Allah ta'ala ya kare yadda da shi to wannan hanyar ba ta tabbata ba kaga cewa wannan zaka ce da shi hadisi ne garibi saboda daga mutun ɗaya yazo shi daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine wato Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi shi kuma daga nan Umar dan Khattab sai ya zamanto Alqama ibn Waqas Al-Laythi ya juyo daga wajensa shi ma shi kadai ya juyo wannan hadisin sai ya zamanto shi ma garibi ne a wajensa har ya zuwa sai daga ba kuma daga ƙasa-ƙasa sai ya zamanto hadisin ya yawaita a wajen dalibai an gane shine wa qul ka fada dangane da abin da ya shafi hadisi ya garibi kace shine ma rawa rawin faqad shine hadisin da ya zamanto a cikin dabaqatus sanad nashi wato mutum ɗaya aka samu wani guri wanda marawaci ɗaya ne kadai ya rawaito shi to wannan sai ka ce da shi hadisi ne garibi na'am wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsali wa kullu ma lam yattasil bi hali wato kullu hadithin dukkan hadithin da ma lam yattasil isnaduhu matakar dai isnadin shi bai manne da juna ba bi halin min al ahwal da wani hali daga cikin halaye ya zamanto isnadin shi bai hade da juna ba to wannan munqati'ul awsal da aka ce da shi hadithi ne munqati'ul awsal wato mai yankakken jijiyoyi ne wato duk hadithin da ya zamanto bai manne da juna ba za ka ce da shi hadithi ne munqati' to sai dai idan ya zamanto gurin da yanke din dama hadithi munqati' guda hudu ne nau'i hudu ne akwai alhadithul munqati' din da ake da ya zamanto masananne ne a wajen malaman hadisi idan aka ce alhadithul munqati' akwai kuma alhadithul mursal akwai alhadithul mu'allaq akwai kuma alhadithul mu'dal sune guda hudu idan aka ce mursal shine wanda muka fada da zuku shine yaya
mursal shine sabi kade ya zo tashi mursal ko mursal min sabi musabab sabi kade ya zo tashi
a'a mursal shine hadisin da aka cire sahabi shine aka cire sahabi shine ake ce da shi mursal wannan shine hadisi mursal hadisin da tabi'i zai ce manzo Allah ya ce kaza wannan shine mursal to kuma sai hadisi mu'allaq mu'allaq kwa shine hadisin da ya zamanto al-Imam al-Bukhari ya shafi malamin sa yace malamin malamin sa yace kaza misali al-Imam Malik ya shafi malamin sa yace malamin malamin sa yace kaza to ya zama to wannan hadisi ne mu'allaq ko mutun daya ko mutun biyu daga ƙasa in aka shafe su wannan ana ce da shi mu'allaq in daga sama ne ana ce da shi mursal in daga ƙasa ne ana ce da shi mu'allaq sai kuma al-hadithul munqati' shine a tsakiyar isnadi a samu mutun daya an cire mutun daya misali lamba ta 1 yace ya jiyo daga lamba ta 2 lamba ta 2 yace ya jiyo daga lamba ta 4 to wannan za a ce da shi hadisi ne munqati saboda an samu tsinkewar daga nan 2 zuwa na 3 babu na 3 sai aka ce an jiyo daga nan wannan munqati ne a wajen malaman hadisi amma dukkanin su wannan zaka ba su hukuncin hadisi ne munqati da mursal da mu'allaq da munqati din wannan sai kuma al-hadithul mu'dal shine al-hadithul mu'dal shine a ce na 1 ya ce ya jiyo daga na 4 ya shafe na 2 da na 3 ala tartib lafiya kalau shine shafewa mutum biyu ala tartib ala tawali shine ake ce da shi wannan hadisi ne mu'dal amma hadisi munqadi shine mutum daya a cikin isnadi amma ba farkon isnadi ba kuma ba karshen shi ba a tsakiyar a cire mutum daya ko a cire mutum biyu amma kuma ba a jera ba ala tawali bane mutum na farko ya ce ya jiyo daga na uku ya ce ya jiyo daga na biyar shi ma wannan za a ce da shi isnadi ne munqati munqati'un hadithun munqati'un saboda an samu inqita'i na guri biyu amma ba a jera ba to wannan duka munqati ake ce da shi an gane da kyau to shine ya ce wa kullu ma lam yattasil bi halin ma'ana wa kullu hadithin dukkan hadithin da ya zamanto lam yattasil isnaduhu isnadin sa bai manne da juna ba bi halin da wani hali daga cikin halallika gabaki daya ta kowace hanya inda isnadin bai yanke bai sare da juna ba to wannan munqati'ul awsal hadisi ne wanda yake mai yankakken wato jijiyoyi wannan ba za a yi aiki da shi ba saboda hadisi yana daga cikin sharuɗan yin aiki da shi shine ya zamanto an samu ittisalus sanad ko to inda aka samu inqita'us sanad ta kowane bangare to wannan hadisin ya tashi daga aiki sai dai in ya zo ta wata hanya wanda an samu ittisalus sanad cikin ta to shine muka ce munqati kashi hudu ne akwai mun karanta al-mursal mun karanta al-mu'allaq mun karanta shi ba ko yawwala akwai al-mu'allaq sai kuma wannan al-mu'dal da zamu karanta sai kuma shi al-munqati din al-munqati inda al-muhaddithin shine hadisin da a cikin tsakiyar isnadin shi aka samu tsinkewar mutum daya ko aka samu tsinkewar mutum biyu amma laysa ala tawali ba a jera ba na daya yace ya juyo daga na uku yace ya juyo daga na biyar wannan shine hadisi munqadi a wajen malaman hadisi in suka ce munqadi ma huwa alhadithul munqadi sai ka ce huwa alhadithul ladhi hudifa fi asna'i sanadihi rawin wahid aw rawiyani laysa ala tawali an gane ku na'am والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان والمعضل وعلى حديث المعضل حديث الذي دمانتو ميجر ميوحلر تطوى شين الساقط منه اثنان وعلى حديث الذي دمانتو أنسامو لا في أكلو الحمد لله يا أيكي كما الحمد لله الحمد لله منا قد يا ما شاء الله قري 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 بارك الله فيكم بارك الله فيكم نعم shine asaqidu minhu ithnani wato isnadin da zai zamanto a cikin wannan isnadin an samu mutum biyu an cire su sun fadi asaqidu minhu ithnani wanda mutum biyu suka fadi daga cikin isnadin amma kuma alal tawali a jere ba wai alallaba ba alal tawali shine na daya yace ya jiyo daga na hudu wannan za a ce da shi mu'dal ko na biyu yace ya jiyo daga na biyar ya cire na uku da na hudu an gane ko wannan shine alhadithul mu'dal shine hadithin da ya zamanto a tsakiyar isnadin an cire mutum biyu alal tawali a jere ba a lallaba ba an gane da kyau na'am wama ata mudallasan nau'ani to hadithin da ya zo shi mudallas hadithin da ya zamanto mudallas ne wanda an yi boye aibin sa kashi biyu ne wato al-mudallas shine hadisin da ya zamanto a cikin an yi wata ruha-ruha akwai alamar rashin gaskiya a cikin isnadin wannan shine at-tadlis dama at-tadlis shine boye aibin kadara to ka boye aibin isnadin wannan saboda ka tallata wannan hajar taka to wannan shine abin da bai dace ba to tadlis asali a shari'a bi halitta ba to shine yace abin da yazo shi na mudallas ma'ana wal hadithu alladhi ata mudallasan hadithin da yazo shi mudallas nau'ani nau'i guda biyu ne kala biyu ne to amma kala uku ne amma nan saboda farkon littafi ne sai yace kala biyu ne saboda abin ya tafi da dadi al awwalu al isqatu li shaykh wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an ato al awwal wato nau'i na farko shine al-isqatu li shaykh wato mutum malami ya cire malamin sa ya sarar da malamin sa a cikin isnadin wannan shine ake ce da shi tadlisu taswiya tadlisu at-taswiyati mutum ne wanda ya rawaito hadisi daga wajen malam zaidu shi kuma malam zaidu ya rawaito daga malam amru kawai in yazo ya cire malam zaidu amma kuma saboda akwai yiwuwar shi malam misali malam Muhammad ya jiyo daga malam Zaidu ya jiyo daga malam Amru to shi malam Muhammadu malamin sa malam Zaidu ne ko to malam Amru shi kuma shine malamin malam Zaidu to amma sun yi zamani dukansu to kawai malam Muhammadu yace ya jiyo daga malam Amru ya cire malamin sa amma da yaya zai cire shi wa an yanqula amman fawqahu ya ciro ya rawaito wannan hadisin daga wajen malamin malaminsa bi an da an ana yace an amrin wato wannan hadisin ya jiyo shi daga amr an gane ko wa an ko kuma da anna yace sai an dama akwai alhadisul mu'annan akwai kuma mu'annan anna shine wanda zai ce anna amran qala kaza hakika amru yace kaza wata kila shi ba a gaya mishi ba baya nan aka faduwa na hadisi to wannan shine at-tadlisu al-awwal wa ana tadlisu shuyukh aje ce da shi ko tadlisu at-taswiya tadlisu shuyukh au tadlisu taswiya shine tadlisin da inda mutum bai tsaya ya karanci wato tarihin shi wannan malamin da yayin wannan an'ana din ba sannan kuma ya san tarihin shi ba shi da riwaya daga wajen wancan malamin to sai ya yi hamin cewa wannan malamin ya jiyo daga wancan malamin sai ya zama to shi ko bai jiyo ba daga gare shi ne tadlisi dama wannan shine tadlisi na farko wa tsani siffa ta biyu ka wato nau'i na biyu shine la yusqidhu baya cirewa malamin nashi yana barin malamin nashi amma lakin yasif awsafahu sai dai yana siffanta shi wannan malamin nashi da siffofi wanda bima bihi la yanarif da siffofin da bai sanu ba da su ya siffanta shi da siffar da ba a san shi ba da ita misali yace wani malami ya zantar da ni wanda hancin shi yake tsakankanin idanuwan shi guda biyu a wannan sifa ce wanda take kowa haka ne hancin shi tsakankanin idanuwan shi guda biyu ko kuma wani malami ya zantar da ni wanda wannan malamin ya kafa kanshi kawai saboda ya koyar da al'umma a wannan ba sananne bane ya ambaci siffar shi amma kuma yanda ba za a gane shi da ita ba ko kuma wannan malami da ya taba yin wankin huluna amma a yanzu abin da aka san shi da shi shine yana jaran belo yace to malamin da yake wankin huluna ya zantar da ni amma yanzu wanda aka san abin da aka san shi sana'a da aka san shi da ita shine wankin belo bai jaran belo to kaga wankin huluna ba san shi da ita ba ko yace malami wanda yake metir masan wanda a da ne yayi metir masan amma a yanzu aikin da yake shine yana koyarwa inda zaka ce malam wani mai koyarwa zai fi shara sama da kace malam wani mai karantarwa mai aikin metir masan irin mutumin da ba san shi da alhaji ba kace alhaji wani zaka ce wata kira ko mutumin da alhaji ne kace mishi ladan wani to sai ya siffanta shi da siffar da ba a san shi da ita ba wanda shi kuma lokaci ne ya dan siffatu da wannan siffa din sai kuma yanzu daga baya da ya canza wannan siffa din sai ma aka manta da cewa ma ya mai wannan aikin in ba wanda suka yi zamani da shi ba wanda suka tashi tare akwai wanda ba su ma taba sanin cewa yayi wannan aikin ba to wannan shi ma bai dace ba na'am alhamdulillah al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala wa bi hadha al-qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk